فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shi ne darasi na 103 a karatun littafin Al-Adabul Mufrad, littafin Al-Imam Al-Bukhari, mai karantar da ladubban zamantakewa a tsakanin musulmai. Za mu karanta hadisi na 512 da kuma sharhi a kansa insha Allah. Wannan hadisin yana dauke da bayani akan matsayin zuwa gaida yara marasa lafiya a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akan haka ne Al-Imam Al-Bukhari yayi babi na 231, shine babu iyadati sibyan, babi game da tafiya gaisuwa ga yara marasa lafiya. Ya kawo hadisi ɗaya a ƙarƙashin wannan babi. Bil haƙiƙa hadisin ba guda ɗaya bane. Hadisai waɗanda Al-Imam Al-Bukhari ya kawo a littafin nan, waɗanda suke mana ishara dangane da matsayin tafiya gaida mara lafiya, wato yara marasa lafiya, hadisan guda biyu ne. Amma Al-Imam Al-Bukhari ya riga ya kawo hadisi ɗayan tuntuni, shi yasa bai maimaita shi ba, sai ya kawo hadisin da bai yi magana a kan shi ba. Hadisi na farko mun yi karanta shi a littafin nan, wannan dalilin yasa Al-Imam Al-Bukhari bai maimaita shi ba, shi ne hadisi na 376. Hadisi na 376 a littafin nan, hadisin Anas bin Malik. Anas bin Malik ya ce, kana nabiyu sallallahu alaihi wa sallam arhaman nasi bil iyad. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wanda ya fi tausayi game da iyali a cikin mutane. Wato Anas yana faɗin cewa ba za ka taɓa samun mutum mai tausayi ga iyalansa fiye da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, ba za ka taɓa samu ba. Saboda ya zauna a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya masa hidima, ya san halayen manzon Allah, kuma cikin ikon Allah Anas bin Malik ya samu shekaru sama da 100 kafin ya rasu. Yana shekara 10 ya je gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zauna da manzon Allah shekara 10. bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu shekaru sama da 80 kafin ya rasu. Don haka yayi mu'amala da mutane daban-daban. Yake ba mu labarin cewa ba za ka taba samun dan adam mai tausayin iyalansa fiye da manzon Allah ba za ka taba samu ba. Sai ya ba da misali yace wa kana lahu ibnun mustarda'un, wannan hadisin da ya gabata ne nake maimaitawa kafin mu karanta hadisin da yake na wannan babi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wani yaro da ya kai ana renonsa fi nahiyatul madina, a gefen madina. Wato ana sai ba da misali da tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam game da iyalansa. Wa kana zairuhu qainan, uban goyon yaron, wato wanda yake rikon yaron annabi sallallahu alaihi wasallam makeri ne. Alqain shine al-haddad. Al-Imam an-Nawawi yana sharhin wannan hadisin sharh sahih Muslim juz'i na 15 shafi na 76, yace idan aka ce bi'ran hiya al-murdi'atu waladi ghayriha wa zawjuha bi'ran lidhalika ar-rabi', idan mutun ya bada dansa a rene shi, da larabci matar da take renon wannan yaron, matar da take shayar da shi ita ce ake kira az-zi'u, uwar goyo. To mijinta ana kiransa uban goyon yaron. Sunan mijin matan Abu Saif al-Bara'u bin Ausin. Matar da take rikon yaron annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta Ummu Saif Khawla bintul Munzir al-Ansariya. Ana mata al-kunya da Ummu Saif da kuma Ummu Burda. An haifi wato yaron annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim kenan, wanda shi ne yaronsa na ƙarshe. An haife shi a watan Zulhijja shekara ta 8 daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma a lokacin da aka haifi wannan yaron Ibrahim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki mai yawa. Matar da ta zama unguwar Zuma a lokacin da aka haifi yaron ita ce Salma, wanda ita ma da can baiwar annabi sallallahu alaihi wasallam ce, manzon Allah ya yanta ta Ummu Rafi'i, imra'atu abi Rafi'in, mijinta Abu Rafi'i, wanda shi ma bawan annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi'i ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir. Mun karanta wannan labari a baya. A lokacin da ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam albishir, manzon Allah ya samu yaro namiji shine Ibrahim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi saboda farin ciki. Bayan ya yanta shi kuma ya masa kyautar bawa, wanda da can shi bawa ne asalinsa babban annabi sallallahu alaihi wasallam al-Abbas, shi yayi kyautansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. To yanzu da ya taho da albishir ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato Mariya ta haifi da Ibrahim, annabi sallallahu alaihi wasallam saboda farin ciki ya yanta shi. Sannan mata suka yi ta neman a basu wannan yaron su shayar da shi. Cikin ikon Allah ita wannan matar makerin Ummu Saif ita ce ta samu dacewar yardan annabi sallallahu alaihi wasallam, aka bata wannan yaro kuma ta rike shi. Saboda haka unguwarsu ma daban, suna gefen Madina kamar yadda Anas bin Malik ya bada labari. To asali matar da ta haifi yaron ita ce ake kira Mariyatu bintu Shamrun al-Qibtiyya. Malaman tarihi suna cewa kyakkyawar mace ce, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ta ne a dalilin kyautar da wani hakimin Misra ya masa, al-Muqawqis, ya yi masa kyautar ita wannan baiwa. kyakkyawa ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karbe ta ya nuna soyayya sa gare ta soyayya mai tsanani kuma cikin ikon Allah ta karbi musulunci manzon Allah bai zauna da ita a zaman matarsa ba ya zauna da ita ne a matsayin kuyangarsa Allah subhanahu wataala ya halatta mana a cikin alqur'ani a surori guda biyu wanda yake kawar da kowace tantama a suratul mu'minun aya ta 5 zuwa aya ta 7 wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumi Allah subhanahu wataala yana yabon masu imani sune wadanda suke tsare al'auran su ba sa zina suna tsare al'auran su sai dai ga matan su koko kuyangi Allah tabaraka wa ta'ala yace fa innahum ghayru madumin anan ba a zargin su saboda mutun ya tara da matarsa ta aure babu zargi wanda ya tara da kuyangarsa babu zargi faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul adu inja Allah subhanahu wa ta'ala amma idan mutun ya dauki wata hanya ta cire sha'awar jima'i sabanin biyu din nan wadannan su ne wadanda suke ketare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah da kansa ya halatta yana suratul mu'minun yana kuma suratul ma'arij aya ta 29 zuwa 31 to annabi sallallahu alaihi wasallam bai riko mariya a matsayin matarsa ba kuyangarsa ce kuma ya samu da tare da ita kamar yadda malamai suke cewa al-muqawqis sahibul iskandariya shi ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan kuyanga akwai labarin da Imam Darqutni ya bayar yana cewa hakimin Misr a wancan lokaci sunansa Juraij bin Mina'a amma ana ce masa al-Muqawqis Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takaddu ya aika masa sarakunan duniya yana gayyatar su zuwa ga addinin musulunci ya rubuta takadda wace ya aika ma hakimin Misr ya ba mu Hatib bin Abi Balta'a Allah ya kara masa yarda yad'uhu ila al-islam wannan ya auku a shekara ta 6 daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam falamma wasala ilayhi hatib akramahu a lokacin da hatib bin abi balta'a ya iso masa yazo alexandria shine iskandaria a wancan zamani nan ne headquarter mulki yake na yankin masar shi wannan hakimi ya daraja jakadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi takarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa ya aka karanta ya ji ya sa aka rubuta amsa wanda zaka samu a nasbur raya littafin al-imam zailai yana juz'i na 6 shafin 562 ya rubuta amsa amma ba'du bayan haka faqad karatu kitabaka na karanta wasiƙar da ka aika min fahimtu ma zakarta fi na fahimci duk bayanin da kai a cikin wannan takarda a sakon da ka aika min yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma tad'u ilai da irin addinin da kake kira zuwa gare shi duk na fahimta wa kada alimtu anna nabiyyan baqiya kuma ba shakka na sani akwai wani annabi da ya saura guda daya wanda Allah zai tuno na sani to amma kuntu azunnu annahu yakhruju bisham ni da azatona ba zai fito ta yankin Larabawa ba zai fito ne ta yankin Turawa Sham Syria to amma duk da haka akaramtu rasulaka na daraja jakadan da ka turo wa ba'astu ilayka bijariyatayn na aiko maka kuyangi guda biyu lahumma makanun fil qibti azim wadannan kuyangin da na aiko maka ba wai wato bayi ne na daban ba na musamman ne saboda a cikin kibtawa suna da darajar gaske wannan shi ya nuna cewar Mariya wato ba karamin kyau ne da ita ba shi yasa hakimin Misr zabanta yayi ya aika wa manzon Allah yace wadannan kuyangi guda biyu ne da aika maka kuyangi ne na musamman masu daraja a cikin kabilar kibtawa wa bi kiswatin na ba da tufafi a kawo maka wa baglatin litarkabaha na aiko ma alfadari da zaka rika hawa to wannan shine wa salamu alayka domin da sarkin ya faɗa kenan. To haka ake so a rabu da mutane lafiya, ko dai baka karɓi musuluncin ba, ka ba da amsa mai daɗi. Ya dai ce ya sani annabi guda ya rage, amma dai bai yi zaton dai daga Larabawa zai fito ba annabin, kaga ya ba da uzurin shi ko? Shi yana ganin daga wajen Turawa ne, da fa'al kitab ila hati, saboda haka ya ɗauki wasiƙa ya ba mu Hatib bin Abi Balta'a, ya ba shi kyautar sulan zinare 100 da tufafi guda 5, sai ya ce masa ya kira Hatib, domin Hatib yana kawo wasiƙa ana karantawa, maza aka rubuta amsa, sai ya ce masa irje ila sahibika, karka sake kwana a garin nan, maza ka bar garin nan ka koma, wala tasma' minka al-qit harfan wahida, karka yadda in ji wani mutumin kibtawa ya samu labarin sakon da ka zo da shi, ko da harafi ɗaya ne ban su, maza ka bar garin nan, saboda ya san tasirin musulunci. Da zaran Hatib ya fara wa'azi a Misra, to magana ta ƙare, ya ce ko maza ka bar gari, fa inna al-qibta la yuqawi'uni fi ittiba'ihi, saboda abin da ya sa inna bi Muhammadu, to mutanen Masar fa ba za su bi ni ba. Wa ana abin bi mulki an farikahu, ni kuwa na zabi mulki na, saboda haka shine zan yi, kuma ba wai ina ganin Muhammadu ba zai nasara bane. Sayadharu sahibuka ala al-bilad, ba za a dade ba Muhammad din nan sallallahu alaihi wasallam zai samu nasara, hatta a kasan nan gaba ɗaya zai mallake ta, na sani. Wa yanzilu bi sahatina hadhihi ashabuhu min ba'dihi, bayan kuma ya tafi kasar ba za ta sake komawa hannun wasu ba, za ta tabbata a hannun musulmai har abada, na riga na sani. To amma ka dan banne in dana abin da ya rage, farhan min indi, don haka maza ka bar garin nan ka dai. Saboda haka Hatib bin Abi Balta ya taho ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi, maza Allah ya karbi Mariya da yar uwarta, da labarin yana al-isaba fi tamyiz as-sahaba, labarin Mariya yana mujallad na 875 da at-tabaqat al-kubra litafi ibn Sa'd mujallad na farko 136. Akwai hadisin Abdullah bin Sa'sa'at al-Ansari, yace lokacin da aka haifi Ibrahim yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam, tanafasat fihi nisa'ul ansar, matan Madina gasa suka yi, kowace tana neman a bata Ibrahim tarine shi, saboda kowace mace na son ta kusanci manzon Allah. Ayyatuhunna turbi'uhu fa dafa'ahu rasulullahi ila ummi Burda binti Munzir, sai manzon Allah ya bawa Ummu Saif, ita ce Ummu Burda, mijinta Al-Bara'u bin Aws min bani Adi bin Najjar aida, ita wannan matan ita ce take raunan Ibrahim. Wa kana rasulullah yatihi fi bani Najjar, saboda haka manzon Allah yakan tafi ya ziyarce su, yana zuwa ya dubi ɗansa. Anas bin Malik yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce walida lillaila gulamun fa samaituhu bismi abi Ibrahim, a daren jiya an min haihuwa na sami yaro, na masa takwara da sunan kakana Ibrahim alaihi salam. Shi yasa yin takwara ya tabbata sunnar manzon Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi yaransa kusan duk takwara yake ma wasu. Fatima ya yi takwara ne mahaifiyar sayyiduna Ali bin Abi Talib, mahaifiyar sayyiduna Ali Fatima bintu Asad, ita ce matar Abu Talib, ita ce ta yi riƙon manzon Allah lokacin da manzon Allah ya samu haihuwa, sai ya mata takwara. Gashi yanzu ya samu yaro, ya yi ma annabi Ibrahim alaihi salam takwara da fatan su yi halaye irin na waɗancan mutane. Suma dafa'ahu ila ummi sayfin imra'ati qaydin bil madina fantalaka rasulullah. Anas bin Malik ya ce saboda haka labarin rashin lafiyar yaronsa ya iso, sai manzon Allah ya tashi ya kama hanya ya tafi wancan unguwa wurin da yaronsa, wato a wurin da yaronsa yake, sai na bi shi. Wa tabi'tuhu hatta tahayna ila abi Sayf, mun taho gidan wannan makeri, wa huwa yanfukhu bikiri, makeri yana kira, wa kadim tala'at al-bayt dukhana, ya zama ɗakin ya cike da hayaki. Fa asra'tu fil mashi baina yaday rasulillah, sai nayi sauri na wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, na tafi na samu wannan makeri, hatta tahaytu ila abi sayf fa qultu ya aba sayf amsi abu sayf ka daina kira, saboda ja'a rasulullah, manzon Allah ya tafi ziyaran gidan, fa amsaka, saboda ka sai dakata. A wancan hadisi da muka karanta, Anas bin Malik ya ce wa kunna na ajihi, mun kasance muna zuwa ga wannan yaro, wa qad dakhana albaytu bi idhkar, gidan ya zamanto yayi hayaki, gidan ya zama yayi hayaki saboda ciyawan tsauri, lemon grass, wanda ake sawa ana konawa ana kira da shi. Amma Allah ya dauki yaro, wa yuqabbiluhu wa yushimmuhu, ya dauki yaron yana sumbatarsa. Hadisin ya inganta, al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin saboda bayanin tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyalai, kuma wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wannan yaro a lokacin da yake rashin lafiya. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 2089, littafin Musnad al-Imam Abi Ya'la. Anas bin Malik ya ce wa kana istarba'a libnihi Ibrahim bi aqsal madina, waɗanda suke renon Ibrahim suna makuran Madina, ƙarshen gari. Wa kana zawjuha qainan wa kana yatihi fa yatihi al-gulam wa alayhi asar ad-dukhan, manzon Allah zai ziyarci gidan, ga gidan kuma na makeri ne, ko ina hayaki, yaron yana da hayaki, amma zai taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungumi manzon Allah. Kaga ya nuna yaron har ma ya dan girma, shi Ibrahim din. Fa yuqabbiluhu wa yashmuhu, hadisi yana sahih Muslim, kitabul fada'il, babu rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bil sibyan wal iyal. Anas bin Malik yace ma ra'aytu ahadan kana arhama bil iyal min rasulillah, ban taba ganin mutumin da yafi tausayin iyalansa fiye da manzon Allah ba. فكان ابراهيم مستربئا له في عوالي المدينه فكان ينطلق ونحن معه, النبي صلى الله عليه وسلم زي تفي عند ابراهيم يجي منا تاري دشي, فيدخل البيت يشيغا wannan dakin, wa innahu la yadkhan la yudkhan, dakin ga hayaki saboda kira da akai, wa kana bi'ruhu kainan fayakhuzuhu fayuqabbilu thumma yarji, manzo Allah zai tafi ya zirci wannan yaro ya rungume shi sumbace shi sannan ya dawo. Akwai hadisin Amr bin Sa'id al-Umawi, shi ma sahabi ne, yace falamma tuwfiya Ibrahim, a lokacin da Ibrahim ya rasu, annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Ibrahima ibni wa innahu mata fi sadi, Ibrahim din nan dana ne, gashi ya rasu ana bashi nono, ba a gama wato ba a yaye shi ba. Wa inna lahu ladhi'rayn tukammilani rida'ahu fil janna, saboda ka Allah ya masa tanadin wasu mata guda biyu wadanda za su ƙara sirrinansa a gidan aljanna. Ba hadisin Al-Bara bin Azib yace lamma tuwfiya Ibrahim alayhi salam qala rasulullah inna lahu murbi'an fil janna, yana da musamman Allah ya ware masa wata mata da za ta rene shi a gidan aljanna. Hadisi yana sahih Bukhari, kitabul janaiz, babu ma qila fi auladil mushrikin. Al-Imam an-Nawawi yana sharhi yace tutimmanihi sanatai, bai cika shekaru biyu ba, saboda haka za a karasa waɗannan shekaru biyu na renonsa a gidan aljanna. Fa innahu tuwfiya wa lahu 16 shahran, yana da watanni 16 aw 17 ko wata 17. Fa turbi'anihi baqiyata sanatai, saboda haka waɗannan masu reno na aljanna za su cika ta abin da ya rage mu shekaru biyu din. Fa innahu tamamur raba'a bi nasi alquran, saboda alqurani abin da ya nuna kenan, suratul baqara aya ta 233, wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a, wannan shi ya nuna muhimmancin ka bar yaro ya shekara biyu ana renonsa, saboda ya samu ayar Al-Qur'ani, ya samu hadisin manzon Allah. ya nuna akwai falala tunda Allah madaukaki ya ce shekara biyu to ka kyale yaro ya kai shekara biyu shi shekaru biyu kuma ga yaro Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Ibrahim ya rasu kafin ya cika shekara biyu din sai gashi Allah ya samar masa matan da za su karasa masa wannan wahayi ashe a cika shekara biyu din abu ne muhimmi kaga wannan ya gode cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci dan sa bashi da lafiya to amma tunda al-Imam al-Bukhari ya riga ya kawo hadisin nan ba ma'anar ya maimaita saboda haka sai kawo hadisin da bai kawo shi a baya ba shine hadisin 1512 wanda zamu karanta haddathana Hajjaj bin Minhal al-Basri قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عاصم الأحول شيني عاصم بن سليمان البصري عن أبي عثمان النهدي سننسى عبد الرحمن بن ملا البصري عن أسامة بن زيد وأن لابارن أسامة بن زيد يباير با أنس بن مالك با سكاد لابارن قد أبيوني أسامة بن زيد الله كان مسير دا yace inna sabiyan libnati rasulillah saqula wani yaro na yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiki ya masa nauyi wato jikan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da yaro yaron bashi da lafiya jikin ya mar nauyi shine saqula fa ba'asat ummuhu ila annabi sai mahaifiyar yaron wato yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam sako inna waladi fil maut yaro na fa yana gab da mutuwa inna waladi fil maut lalle yaro na yana gab da mutuwa ba wai ya mutu ba hadisin dan yana al musnad al imam ahmad wancan riwaya ta al imam ahmad أسامة بن زيد يتي فأرسلت إلى رسول الله بعض بناته وتدقت كي أعين النبي صلى الله عليه وسلم تا أيك ساقوك مزوان الله أن صبيا لها ابنا أو ابنة ابنا أو ابنة قد احتضرت فاشهدنا يارنت كو إرت لا ينبيو كو دي نمجي نكومتي kaga riwayar al-Imam Ahmad ba a ayyana cewa namiji ne ba amma kamar hadisin da muke karantawa nan ya nuna cewa yaron namiji ne amma al-Itabi al-Musnad yanda Anas yanda Usama bin Zaid ya faɗa yace ko dai yaron ta ko yarinyar ta ihtubirat yana gab da mutuwa ta aiko mu annabi sallallahu alaihi wasallam fashhadna saboda haka ka zo mana ka halarci gidanmu hadisin yana musnadul imam al-bazzar hadisi na 1012 usama bin zaid a wancan riwaya yace ba'asat ibnatu li rasulillah wa ta yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko sako ga manzon Allah annabnati magluba sakon shi yata cuta ta rinjaye ta wato cuta ta ci karfinta wato jikan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ciwo ya mata tsanani to mu ci gaba fa qala lir rasul sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa jakadan ya gaya ma dan sakon wanda yarsa ta aiko yarsa ta aiko sako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa danta ko yarta ba lafiya jikin yayi tsanani don haka annabi ya je gidan sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisinsa yace ma dan sakon izhab ka koma wato ka tafi fa kullaha in ka je ka gaya ma yata inna lillahi ma akhaza abinda Allah ya karba dama nashi walahu ma a'ta abinda ya bayar ma nashi wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma kuma kowane abu a wurin Allah yana da ajali da aka riga aka diba ma فالتصبر نواك تيها كلي والتحتسب تيفاتا تسام لا دان الله كوما كجايا متاكا بس هنا جيبا فرجع الرسول سيد أنسا قوية كوما بيرع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها يبات الأباري فبعصت إليه سيد ساكي أيكو ساقوغ النبي صلى الله عليه وسلم ita es yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sake turo sako wannan karo taqsimu alai tana rantsuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lama jaa lalle ne sai ya je kaga wannan sakon da annabi ya aika bai wadatar ba ke ita ta naci lalle ne fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta da yanda ya tawa a musnad al-imam al-bazzar thumma ba'athat ilayhi saniya ta sake aikowa karo na biyu faradda alaiha misla zalika manzon Allah ya gaya madan sakon irin wancan amsa thumma ba'athat ilayhi salisa ta sake aikowa karo na uku manzon Allah ya sake gaya madan sakon irin abin da ya fada man a karo na hudu shine tayi rantsuwa tace lalle ne sai ka zo kaga sau uku kenan ta aika annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wannan sako ya aika mata wannan amsa ta sake aikawa manzon Allah ya sake bada wannan amsa ta aika manzon Allah ya bada wannan amsa karo na hudu shine tayi rantsuwa hadisin yana sahihu muslim babu buka'i alal mayyit riwayar al imam muslim fa adar rasul sai shi dan sako ya koma daga wurin ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انها قد اقسمت اتفائرك دينن تايران سوا لتاتينها للي ني سي كاجي غورنتا تايران سوا تاتي للي ني سي كاتا غورنتا تو دا النبي صلى الله عليه وسلم يجي تشيوا تايران سوا فقام النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يميكي في نفر من اصحابه اчкиن ان جماعه daga cikin sahabban sa kalma ta annafar mun yi magana akan ta baya kamar yanda bayanin ta zo a lisanul arab mujallal na shida shafin na 245 da larabci akan ce arrahatu daga 7 zuwa 10 ba idan aka ce annafaru fi maduna sab'ati ila thalatha mutum 3 zuwa 7 su ake kira annafaru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi shi da wasu jama'a tsakanin 3 zuwa 7 kenan suka tafi gidan ita Issa minhum daga cikin su akwai Sa'd bin Ubada manyan sahabbai ne fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki yaro fa wada'ahu baina sanduwataihi ya dora shi a tsakanin nonon sa biyu tsakanin maman sa biyu a tsakiyar kirjinsa sanduwatai wannan yana al-misbah al-munir shafi na 81 as-sanduwa hiya al-lahma allati fi aslihi wa qila hiya lir-rajuli bi manzilati sajil al-mar'a wato daidai inda nonon mutum yake maman mutum daidai inda yake wannan shi ake cewa as-sanduwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga yaron ya kawo shi kirjinsa wani saddirhi ka'ka'a kirjinsa wato yana ƙara yaron kirjinsa yana ƙara ka ka'ka'ati shanna yace kamar ƙaran busasshiyar salka na ruwa fata da akan zuba ruwa a ciki akwai fata da suke dinka idan an dinka wannan fatan sai a ringa zuba ruwa a ciki to ita wannan fata idan aka batta ta bushe sai ta ringa ƙara shi ne ke cewa kirjin yaron yana ƙara kamar yanda ka san busasshiyar sanka na ruwa na sanya ruwa fatan da ake sa ruwa kamar fata ta bushe ƙara da take haka ƙaran da ke fitowa daga kirjin yaron shi ne ake kira gwarti kamar mutum yana bacci yana minshari mai tsanani wanda ransa ya ta san mafita zaka ji numfashin yana fita da ƙyar kuma yana ƙara wato alamar yaron ya taho mutuwa ya zo ajali kamar yaron ya taho ajali fa dama'at aina rasulullah sai idanun manzon Allah suka zubar da kwalla sahihul bukhari kitabul janaiz babu qauli nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzabu almayyit bi bukai ahlihi alai riwayar al-imam al-bukhari حديث هنا سيد البخاري صحيح مسلم هنا لتفيد يرى فأرسلت إليه يستأيك مشيء النبي صلى الله عليه وسلم تقسم عليه تنا مسرانسوا ليأتينها للليل يتفقريتها faƙama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe wa ma'ahu a tare da shi akwai Sa'ad bin Ubada a sahihul Bukhari al-Imam Bukhari ya kirga sunayen mutanen amma anan al-adabul mufrad ya kira sunan Sa'ad kadai amma al-Jami'u sahih yace akwai Sa'ad bin Ubada akwai Mu'az ibn Jabal akwai Ubay ibn Ka'ab akwai Zaid ibn Sabit yace wa rijalun akwai wasu mutane ma wadannan dukkan su manyan sahabbai Sa'ad bin Ubada Mu'az ibn Jabal Ubay ibn Ka'ab suna da daraja a cikin sahabban manzon Allah Zaid ibn Sabit a sahih Muslim yana babul buka'i alal mayyit yace fa kama annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya miƙe wa kama ma'ahu Sa'ad bin Ubada Sa'ad bin Ubada ya miƙe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az ibn Jabal da Mu'az dan Jabal wa intalaqtu ma'akum ni ma sai na tafi tare da su inji Usama bin Zaid ni ma sai na bi su fa rufi'a ilayhi as-sabi lokacin da muka isa gidan yar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dago yaro aka miko shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu taqaqaw numfashin yaro ya da ƙara ka annahu fi shanna kamar wato busasshiyar sanka fa fabat aina sai idanun manzon Allah suka zubar da gwalla to mu ci gaba fa qala sa'dun lokacin da idanun manzon Allah suka zubar da hawaye sai Sa'ad bin Ubada yace atabki wa anta rasulullah yanzu kana kuka baya ga cewar kai ne manzon Allah tambayar da Sa'ad bin Ubada yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kana kuka baya ga cewar kai ne manzon Allah su suna gani idan tauhidi ya kai makura ko an yi mutuwa ba za ka fidda hawaye ba tunda ka yarda Allah ke komi fa kada sai manzon Allah ya ce innama abki rahmatallaha ai ina kuka ne saboda tausayi gare ta inna allaha la yarhamu min ibadihi illa ruhama Allah bai jinkai ga bayinsa sai masu jinkai baya jinkai ga bayinsa sai waɗanda suka zama masu jinkai hadisin yana sahih Bukhari riwaya ta Abdan yana sahih Muslim min aujuhin fuskoki da yawa yana kitabul janaiz babul bukai al mayt in ka duba sahih Muslim ya kawo riwayoyin da yawa da musnad Imam al-Bazzar فجاءها في ناس من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ياتى في gidan yarsa tare da wasu mutane daga cikin sahabbansa fa akhrijat ilayhi as-sabiyatu sai aka fito mar da yarinya wa nafsuha taqaqa fi sadriha numfashinta yana wato ƙara a cikin kirjinta fa raqqa alayha sai manzo Allah ya tausaya ma yarinya fa zarafat aynahu idanansa suka zubar da hawaye fa fatina bihi ba'du ashabihi sai wasu daga cikin sahabban suka lura ai idanun annabi sallallahu alaihi wasallam suna zubar da gwalla wa hum yanzuruna ilayhi hina zarafat ayna suna kallon shi annabi idanunsa na zubar da hawaye lokacin suna kallo ba su iya cewa komai ba sai manzon Allah ya ce malakum tanzuruna me yasa kuka kura min ido saboda kun ga hawaye na zuba rahma ai wannan jin kai ne tausayi ne yad'uha Allahu haythu yasha'u Allah yana aje tausayi inda ya ga dama amma ku sani tausayin nan yana da muhimmanci inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama masu tausayi daga cikin bayi sune kadai wadanda Allah yake tausaya musu hadisin yana sahih Muslim babul bukai alal mayit qala riwayar al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace hazihi rahma wannan hawaye da nake zubarwa rahama ce jin kai ne tausayi ne ja'ala Allahu fi qulubi ibadihi Allah ya saka tausayin nan a zukatan bayinsa wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama kuma shi Allah masu tausayi ne daga cikin bayinsa wadanda yake tausaya musu masu jin kai ne Allah yake jin kansu a riwaya ta Imam Bukhari kuma yace hazihi rahmatun ja'ala Allahu fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama duk lafazan suna da ma'ana guda to wannan labarin Usama bin Zaid ya bayar yana da kyau mu bambanta labaran nan kashi biyu kusan zaka dauka abu guda ne alhali ba dai bane wannan labarin Usama bin Zaid ya ba da shi game da wata yar annabi sallallahu alaihi wasallam danta ko yarta tana gab da mutuwa ta aiko mu annabi sallallahu alaihi wasallam akan lalle ya je gidan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan ya dauki yaron sai idanunsa na zubar da hawaye sahabbai suke mar tambaya atabki wa anta rasulullah kana kuka kuma kai ne manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa yace wannan kuka na tausayi ne wancan labari na farko kuma da muka karanta fa shine labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan makeri wanda yake rikon dansa Ibrahim wannan tafiyar kuma fa an yi tare da Abdurrahman bin Auf kaga akwai bambanci tsakanin wannan tafiyar da wancan tafiya a wancan tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen dansa ne dansa wanda shine karami daga cikin yayansa daga kan Ibrahim manzo Allah bai saki haihuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyan yaron ya labarin sa ya iso gare shi waye ba da labarin Anas bin Malik da wasu sahabbai babu Usama a cikin wadanda suka ba da labarin Anas bin Malik yace dakhalna ma'a rasulillahi ala abi sayf al-qaini mun tafi gidan da yaron annabi yake wato gidan wannan makeri da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu sahabbai ala abi sayf al-qaini wa kana dhikran li ibrahim alaihi salam fa akhadha rasulullah فقبله وشمه ما الله يدوكي إبراهيم يا سنباتشي يتي سنما دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجوج بنفسه من ساكي زوا دعك جلا باري إبراهيم باشد لابيع لاباري إسوغا النبي صلى الله عليه وسلم دانس باشد لابيع سنما زوا الله يتاشي تفي جدا دموكجي النبي صلى الله عليه وسلم يدوكي يا رنسا يا رن ينا shakuwar mutuwa yajudu bi nafsi yani yukhrijuha wa yadfa'uha yana numfashi da kyar yana shakuwa alamar fitarai yukaribu bi hal maut wa ja'alat ayna rasulillah sai Anas yace sai idanun manzon Allah tazrifani suna zubar da hawaye kaga karo biyu kenan wancan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan da dansa yake ya dauki yaron lokacin ajalin yaron yayi manzo Allah sai idanunsa suna zubar da hawaye lokacin da Abdurrahman bin Auf yaga hawaye na zuba daga idanun manzo Allah sai yace wa anta ya rasulullah har da kai ma ya rasulullah su kaga tambayar mutane bi suka yi wa annabi wannan lokaci da annabi ya tafi wajen dan sa bashi da lafiya Abdurrahman bin Auf ne ya masa tambaya wa anta ya rasulullah har da kai kana kuka wancan karo ku da annabi ya tafi wajen jikansa ba dan shi ba idanunsa na zubar da kwalla waye masa tambaya shine hadisin al-adabul mufrad sa'ad bin ubada tace atabki wa anta rasulullah kana kuka kuma kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdurrahman bin Auf yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya sai manzon Allah yace yabna aufin innaha rahma ya kai dan Auf wannan kwalla da kaga yana zuba kwalla ce ta tausayi ta jin kai summa atba'aha bi ukhra fa qala sai manzo Allah ya kara da cewa innal ayna tadma'u ido yakan zubar da kwalla wal qalba yahzan zuciya takan samu bacin rai wala naqulu illa ma yarda rabbuna amma ba ma fadin komi da harshen mu sai fa abinda Allah mahalicinmu ya yarda da shi wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun sai manzo Allah ya ce ya kai ibrahim muna bakin cikin rabuwar mu da kai so kaga wannan amsa ta annabi sai ta bambanta hukuncin kwalla ya fita daga idanun mutum saboda tausayi da ihu da mutum zai yi da bakin sa wannan shine haramu manzo Allah ya ce ma Abdurrahman bin Auf ido yana fitar da kwalla ba sai ka so ba wannan iko ne na Allah idan kana da tausayi in ka ga abin tausayi idanunka kawai za su fasu zubar da kwalla ba sai ka so ba sannan zuciyarka takan samu damuwa saboda wani abu da ka rasa wannan ba ikonka bane iko ne na Allah saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu haisu yasha tausayi ne da Allah kan sanya a inda ya ga dama zaka ga wani mutum idan an yi rasuwa idanunsa ba su iya zubar da kwalla wani ko dan karamin abu sai ya sa shi ya dinga zubar da kwalla wannan haka Allah ya hukunta zukatan mutane daban-daban ne. Akwai hadisin Jabir ma da ya bada wannan labari wanda yace akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadi Abdurrahman bin Auf, lokacin da labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yaron sa Ibrahim bashi da lafiya, sai manzo Allah ya kama hannun Abdurrahman bin Auf yace zo mu tafi. Suka tafi gefen gari kamar yadda Allah sai bada labari shine al-Aliya. Fawajadahu yajudu bi nafsihi, sun isa gidan suka samu Ibrahim yana shakuwar mutuwa. Fa akhadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya karbi yaro. Fa wada'ahu fi hijrihi, ya dora akan cinyarsa. Wa baka, sai kuka na hawa yana zubowa. Fa qala lahu Abdurrahman, sai Abdurrahman bin Auf ya ce atabki ya rasulullah wa qad nahaita anil bukai, ya rasulullah kai kake kuka bayan ka hana ai kuka, kaga bai fahimci me aka hana ba. Shine sai manzo Allah ya ce la a ban hana ai kuka ba, inni lam anha anil buka, ban hana ai kuka ba, walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini, na hana sauti iri biyu, sauti biyu na hana sautin inda na'amati la'ibin, ihu da ake saboda jin dadin wasa. Ina ma annabi yana duniya a yau ya ji ihu da ake saboda an ji dadin wasa a kururuwa, ka ji unguwa ta girgiza saboda wasu sun ci ball ko. Manzo Allah ya ce sautin inda nagmati la'ibin wa lahwi wa mazamir shaitani wa sautin inda musiba, sai kuma ihu da akan yi saboda musiba, saboda wata jarabawa da ta samu gida, saboda an yi mutuwa a dinga kururuwa, wa khamshi wujuhin wa shakki juyubin, ana yaga tufafi. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan sautuka guda biyu ne na hana, sautin da akan yi saboda murna da sauti da akan yi saboda musiba, amma hawaye ya zubar da kwalla ban hana ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka mun samu labarai kashi biyu waɗanda suke tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci yara alhali ba su da lafiya, ya ziyarci ɗansa Ibrahim, Allah ya karbi yaron, ya karbi ran yaron yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan manzon Allah ya ziyarci gidan ƴarsa lokacin da jikansa bashi da lafiya. Wannan ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam da ake magana a kanta ita ce Zainab. Ya taho a riwaya ta Abu Muawiya an Asim, yana musannaf na Ibn Abi Shayba kitabul musannaf, wace yarinya ce daga cikin yaran annabi sallallahu alaihi wasallam, ta yi masa aike cewa ɗanta yana gab da mutuwa, ita ce Zainab. Ibn Hajar ya ce lakin nasawab fi hadis al-bab annal mursila Zainab, domin akwai labarai da suke nuna wasu yaran annabi sallallahu alaihi wasallam daban ne ba ita Zainab ba. Shi da Ibn Hajar ya ce lallai Zainab ce, kuma ita ce babbar wato babba daga cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam. To sannan ya tabbatar da cewa wa annal walada sabiya, yarinya ce ba ta da lafiya ba yaro bane, domin riwayar ta taho da wata riwayar a ce yaro, wata riwayar a ce yarinya. To amma lallai akwai hadisin al-Imam Ahmad ya zo al-Musnad, hadisin al-Imam Ahmad ya tabbatar da cewa yarinya ce ba ta da lafiya jikar annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin a lafazin hadisin da ya zo cikin al-Musnad cewa akai utiyan nabiyyu bi Umamata binti Zainab, an taho ma annabi sallallahu alaihi wasallam da jikar sa Umamatu bintu Zainab, ita ce li Abi al-As bin Rabi, kuma akan kira ta Umaymatu bit tasghir, amma akasari malaman tarihi suna kiranta Umamatu, ita ce jikar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fari. Yassa ta fari Zainab, ita ta haife ta, saboda ita Zainab yara biyu kawai ta haifa, daga Aliyu sai Umama. Shi Aliyu din yara su tun yana karami, Umama ita ce rashin lafiyar ya kama ya tsananta, ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan yaso. wannan shine abin da ya inganta daga cikin riwayoyi da aka samu game da labarin rashin lafiyar jikar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba namiji bane mace ce ita ce Umamatu bintu Zainab koko Umamatu bintu Abil As bin Rabi' hadisi ya zo cikin sunan Abi Dawud kitab as-salat ba mamaki kana ji malamai na karantawa hadisin Abu Qatada al-Ansari wanda yake bada labarin ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa wa Umamatu bintu Abil As manzo Allah yana limanci amma ga yarinya a tare da shi wahiy ibnu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiki manzo Allah ya sanya yarinya a wuyansa yana sallah fa idza raka'a idan zai yi ruku'u sai ya dauko ta sai ya aje a kasa wa idza rafa'a min as-sujudi nan yayi sujuda yayi sujuda zai miƙe sai sai ya sake daukan ta sai ya dora a wuyansa kuma yana limanci jama'a suna bin shi jikarsa ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah da ita ma malamai na cewa dan kai sallah da yarinya ba zai yi bane matukar ba za ta yi fitsari a tare da kai a jikinka ba sannan na biyu ba za ta tafi ta barka ba kaga Annabi yana aje ta in zai miƙe ya sake daukan ta ya nuna ba ta gudu amma mutum ya tafi da yaro karami masallaci saboda koyi da manzon Allah ya kyale yaro ya ringa ya tafi ya hana wasu sujuda wannan ba sunnar manzon Allah bane wannan shedanci ne bai dace ba saboda yana kawo ya dauke hankalin masu sallah dauke hankalin masu sallah idan ka zo da yaro to ka rike shi har abinda manzon Allah yake ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da yarinya kuma ya rike ta baya bari ta tafi saboda ka idan yayi sujuda ya daga sai ya dauke ta ya dora a kafada hadisin yana sunan Abi Dawud hadisin 237 ita wannan Umamatu ita ce yar Zainab kamar da muka ce ita ce jikar manzon Allah ta fari Ibn Hajar yace ittafaqu ala anna Umamata bint Abil As min Zainab bint Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda labari ya tabbatar duk malaman tarihi sun yi ittifaki inji Ibn Hajar ita wannan jikar Annabi din Umamatu bint Abil As manzon Allah ya rasu ya batta da rai kaga lokacin da ta samu rashin lafiya din mahaifiyarta Zainab ta aika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kan lallai yazo to gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidan nata har ma idanunsa na zubar da kwalla saboda tausayi amma yarinya bata mutu ba shi ko wancan dan nasa Ibrahim da ya tafi ya dauke shi a hannunsa Allah ya karbi ran shi ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya batta ta girma har ta kai ga lokacin da sayyidina Ali Fatima da ta rasu sayyidina Ali ya aure ta kaga yar Fatima ita ce mahaifiyarta domin Zainab ita ce mahaifiyarta bayan Fatima ta rasu sayyidina Ali ya aure Umama kuma Aisha inda Ali tana tare da sayyidina Ali hatta kutil anha har lokacin da aka kashe sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda kuma akwai Ibn Hajar yake cewa akwai riwaya ta Hammad wanda ke ishara ga hakan arsalat tad'uhu ila ibniha fil maut yace asawabu qawlu man qala ibnati la ibni saboda ka in ma ka samu riwaya da take nuna yaro namiji ne yaron Zainab to abin da yafi inganta shine yar Zainab ce ba dan Zainab bane saboda shi dan Zainab shine Ali bin Abil As bin Rabi' shi wannan yaro sai yana jinjiri amma ita Umama ita ce wanda ta girma saboda haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso gare shi akwai hadisin Abdurrahman bin Auf wanda yana al-Mu'jam al-Kabir na Imam Tabrani yana cewa istu'izza bi Umama bint Abil As fa ba'asat Zainab bint Rasulillahi ilayhi taqulu lahu lokacin da ciwo ya tsananta ga yarta yar Zainab Umama sai ta aika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda hadisin da muka karanta hadisin Usama bin Zaidin ishtadda biha al-marad rashin lafiya ya tsananta ta aika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taho wa ashrakat al-mauti saboda ta kai gab da mutuwa alama ta nuna cewa yarinya ba za ta yi rai ba to amma gashi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidan ya dauke ta har ma idanunsa na zubar da kwalla saboda tausayi daga baya Allah ya raya ta shi ne Ibn Hajar yace wallazi yadhhab anna Allah ta'ala akrama nabiyyahu zahiri Allah yayi karimci ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya raya wannan yarinyar me dalili saboda kalmomin da ya fada a cikin hadisin nan saboda waɗannan kalmomi Ibn Hajar yace lamma sallama li amri rabbih jikarsa ta fari aka aiko yana majalisi yasa ta aiko jikarka fa za ta mutu gab da mutuwa kazo sai manzo Allah ya aika sako inna lillahi ma akhaza wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma kaga tsananin tauhidi bai girgiza ya ce a rufe majalisi saboda jika na ba lafiya to ku tashi sai gaba la manzo Allah ka ci gaba da karatu so ya miƙa al'amarin sa ga Allah subhanahu wataala Ibn Hajar yake wa sabbara ibnatahu shi ya riga ya miƙa al'amarin sa kuma ya ba ma yarsa hakuri fal tasbiri wal tahtasib ki hakuri ki fatan ki samu lada wa lam yamlik ma zalika aynaihi min arrahma wa shufqa duk da haka lokacin da ya taho ya ga yarinyan tausayi ya kama shi idanunsa suna zubar da kwalla bi an afallahu ibnata ibnatihi fi zalika al waqti sai Allah ya warkar da wannan yarinyan a lokacin da manzon Allah ya tafi gidan sai Allah ya warkar da yarinyan yarinya ne ta samu lafiya fa khalasat min tilka shidda ta kubuta daga wannan tsananin ciwon da ake gani kamar za ta mutu wa ashat tilka almudda ta irin wannan tsawon rai wanda har ya zamanto Fatima lokacin da ta rasu ita take gaya ma sayyidina Ali ka auri Umama bintu Zainab kafin ta rasu Sayyidina Ali ya aure ta wanda bayan rasuwar Sayyidina Ali aka samu wani sahabi ma ya aure ta kaga ta dade shine sai Ibn Hajar yace wa haza yambaki an yuskara fi dalailin nubuwa ya kamata idan ana maganar mu'jizar manzon Allah a rika kawo wannan misali inji Ibn Hajar a kawo labarin rashin lafiyan jikar manzon Allah dan akwai abin mamaki a gurin yarinyar ta kawo gab da mutuwa amma manzon Allah da ya dauke ta sai Allah ya warkar da ita to akwai abubuwan lura guda hudu game da wannan hadisi da muka karanta abin lura na farko shine sakon da yarsa taimar da kuma nacewa da tai Zainab ta aika sako ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan yazo kuma ta nace Ibn Hajar yayi magana akai cikin Fathul Bari yada mujallal na shafin 36 fa arsalat ilayhi tuqsim ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam sako tana rantsuwa a hadisin Abdurrahman bin Auf annaha raji'at marratayn ana cewa ta mai da sakon nan sau biyu tana aika sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa annahu inna ma qama fi salis marra wannan riwaya aka nuna karo na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga majalisi ya tafi gidan yarsa wa ka annaha alahad alaihi fi zalika to anan zaka ce me yasa yarsa ta nace haka akwai abin lura a gure me yasa yarsa ta nace sai yazo bayan ya aika mata sako ta aika ya aiko sako ta aika sai karshe ta yi rantsuwa tace ni sai ka zo me yasa ta nace Ibn Hajar yace dalili saboda kawar da tunanin jahilai ita tana da tauhidi kamar yadda manzon Allah ya aika mata sako ta riga ta fahimta ta gane to amma a magance shubha na jahilai idan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi gurin ba ya tara su me za a ce sai a ce naqisatul makana inda ku sai na ba ta da kima gurin manzon Allah ka san jahili yana neman ya samu gaba na shubha da zai doki hankalin wasu da shi sai ce ke yaushe ma ga ƴaƴan nasu wadanda suna da gata ke baki da gata kin aika ma yaki zuwa shedan ya samu gaba shi yasa tace na rantsi da Allah sai ka zo saboda ta kawar da wannan shubha ga mutane annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ji rantsuwanta saboda ka sai ya tashi ya tafi wannan na farko kenan na biyu Ibn Hajar yace dalilin da yasa ta nace saboda tana fatan ta samu albarkan Allah a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai Ibn Hajar yace to idan wannan ne ko to Allah ya tabbatar mata tunda danta da yarta dai ta rayu bata mutu ba saboda tunaninta shine idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidanta tunda an yi maganin da duk za a yi abu ya faskara. Yarinya dai gashi yanzu tana shakuwar mutuwa, duk mai hankali ya san wannan yarinya ba za ta rayu ba. To amma babu wanda bai san darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Bi barakati du'aihi wa huburihi, idan manzon Allah ya taho gidan, zuwansa wata falala ce, sannan addu'ar da zai ma yarinyan ya fi duk wani maganin duniya. Alhamdulillahi ta'ala, saboda haka sai Allah ya jefa ma yar ilhama, Allah ya jefa ma Zainab tunanin tanaci Annabi ya zo, saboda in ya taho falala ce, in yayi addu'a an gama. Saboda haka Ibn Hajar yace, fa haqqaqa Allahu raja'aha, Allah sai ya tabbatar da abin da take fata. Saboda a lokacin da manzon Allah ya taho gidan, sai Allah ya warkar da yarinya. Wa zahiru annahum tana'a awwalan, idan ko aka ce me yasa shi Annabi yake zuwa, sai yace to da farko abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi ba, mubalaga fi ibhari taslimi rabbi li rabbihi, saboda karantar da mutane matsayin tawakkali ga Allah dan ka rasa wani abu mai kima a duniya, ka dogara da cewa Allah ke bayarwa kuma Allah ke amsa. Saboda ka kar ma ka damu kanka. Aw li yubayyin al-jawaz fi anna man du'iya li misli hadhalika lam yajib alayhi al-ijaba. Sannan yana karantar da mu maganar tafiya ta'ziya. Ta'ziya ba sai ka je da kanka ba, sako ma yana isarwa. Sako yana isarwa shine wannan, kamar darasi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu abu. Ya saba magayyatar da aka yi maka, saboda walima ta aure wannan tana zama wajiba, kamar yadda malaman sunna suke faɗi. Yace a hadisin nan akwai darussa da dama, ya kirga wajen 12. Yace da bayan waɗannan da yayi magana akai jawazu istihbari zawil fadli lil muqtada, idan ba ka wato kana da wani majinyaci cuta ta yi tsanani, ka gayyaci wani wanda ake ganin mutumin kwarai ne, saboda fatan addu'arsa tana yiwuwa a dalilin wannan addu'a mara lafiya ya samu sauki. Ibn Hajar yace wannan ba laifi bane, saboda da laifi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawatar akai. Na biyu, jawazu qasmi alaihim bidhalik, abinda Zainab ta yi na rantsuwa, na rantse da Allah sai ka zo, ba laifi bane. Yace na uku, jawazul mashi lit ta'ziya wal iyada fi bighairi iznin bi khilafil walima, lokacin da Annabi zai tafi gidanta, ya tafi da wasu sahabbai, Sa'd bin Ubada da sauransu waɗanda aka kirga sunayensu, kaga ba a gayyace su ba, amma gashi sun je. Saboda ka zuwa gaida mara lafiya baya buƙatar gayyata, baya buƙatar gayyata, ba daidai bane in baka da lafiya wani ya tafi, kai waye kawo ka nan, waye kira ka, a'a, duk musulmi ya tafi gaida mara lafiya, wannan sunnar manzon Allah ce, ba ta buƙatar gayyata. Amma kamar walima sai an gayyace ka ka zo, amma rashin lafiya ba ko ba a gayyace ka ba. Wannan shi ya nuna cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bambanta gayyatar walima da gayyata irin ta jinya ta zuwa gaida mara lafiya. Yace na hudu, jawazu itlaqil lafdil muhim lima lam yaqa bi annahu yaqa'u mubalaga. Zainab take cewa yarta tana gab da mutuwa, bata mutum ba, amma saboda ta yi bayanin halin da yarta ke ciki, don haka don mutum ya tsananta bayani akan wani abu, ko da lafazin da ya kawo yana nuna cewar abin ya auku, duk da cewa abin bai auku ba, bai zama laifi a wajen Allah. Wannan harshe na Larabci, yata tana cikin mutuwa, fil mauti, kamar yadda ya zo cikin lafazin hadisin da muka karanta. Sannan ya ce, wa fihi istihbab ibra'il qasam, idan mutum ya rantsuwa akan wani abu, idan kana da hanyar da zaka taimaka mar ya tabbatar da wannan rantsuwa, ka taimaka mishi. Ta rantse sai Annabi ya zo gidanta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka mata, ya je din, da bai je ba fa, kaga da ta yi laifi wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan me yake karantar da mu, idan musiba ta samu ka yi umarni ga wanda musiba ta same shi, bis sabri, ya yi haƙuri, qabla wuku'il maut, wanda ya nuna Annabi ya aika mata wannan lafazi na ta'ziya kafin ma mutuwar ta tabbata. Liqa wa huwa mustashirun bi riba muqawiman lil huzn bi sabri, manzo Allah ya aika mata, ai duk abinda Allah ya karba nashi ne, wanda ya bayar ma nashi ne, ke haƙuri, mutuwar bata zo ba, amma gashi ta'ziya ta riga ta zuwa. Babu abinda za ka yi wa mutumin da musiba ta same shi kamar ka bashi haƙuri, ka tunatar da shi abinda ya shafi tauhidi. Saboda haka yasa Annabi ya tunatar da ita game da tauhidi, idan ɗanta ya rasu, Allah shi ya bata, bai kamata ta damu damuwa mai tsanani ba. Sannan idan ɗanta ya rasu, ai kowane mai rai yana da ajali, kowane mai rai har ita din ma tana da ajali. Idan ajalin nan yayi kuwa duk za mu tafi. Kaga wannan tunatarwa ne akan tauhidi, saboda kwantar da hankalin mutum da musiba ta same shi. Kace wa taqdimu salami ala al-kalam, fara gabatar da sallama kafin magana. Wa iyadatul marid walau kana maftulan. Ibn Hajar yace wannan yana karantar da mu a tafi gaida mara lafiya, ko da yaro ne aw sabiyan sagira, ko da wani mara kima mara daraja a cikin al'umma, ka tafi gaida shi. Sunnar manzon Allah ce, wa fihi anna ahla al-fadl la yanbaghi an yaqta'u an-nasa an fadlihim walau ruddu awwala marra. Bai kamata mutumin da aka nemi taimakonsa akan abin da zai iya yake yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nace akan yayi, ya tabbata bai gagara ba, saboda haka manzon Allah ya tashi ya zo gidanta. Yace daga cikin abin da ke karantar da mu husnul adabi fi su'al litaqdimihi qawluhu ya rasulullah sa'd bin ubada lokacin da yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah kana kuka? Sai da ya fara da ya rasulullah darajawa, da ce kana kuka kai kanka? Kaga ba lafazin girmamawa, saboda haka sahabbai suna kiyaye lafuzza na darajawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da za su yi masa tambaya akan wani abin da ba su gane ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin nan ya faɗaita da mu tausayi, yana cewa tausayi yana daga cikin halaye da ke sa mutum ya samu rahamar Allah a rayuwarsa ta duniya. Kuma yana nuna mana cewa mutum ya yi kuka ba laifi ba ne saboda wata damuwa da ta same shi. Abu na biyu da za mu lura da shi, wato shi ne kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan, kalma ta ta'ziya, kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa a littafin Al-Azkar, littafinsa Al-Azkar yana magana akan ta'ziya. Yace ahsanu ma yu'azza bihi, babu kalmar da za a yi ta'ziya da ita da ta wuce wannan kalmar da muka karanta a hadisin nan. Babu kalma. Inna lillahi ma akhadha, manzo Allah yace irji ilaiha, lokacin da dan sako ya zo, ka koma ga Zainab in ka tafi, fa akhbirha, ka bata labari, anna lillahi ma akhadha, abinda Allah ya karba nashi ne, walahu ma a'ta, wanda ya bayar din ma nashi ne, fa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, kowane abu yana da ajali da Allah ya diba masa. Fa murha, sai ka mata umurni, faltasbir waltahtasib, ta yi haƙuri ta yi fatan ta samu lada akan wannan yarinya da ta rasa. Al-Imam Nawawi ya ce karkab a sunnar manzon Allah babu lafazin ta'ziya da ya wuce wannan, babu lafazin ta'ziya da ya wuce wannan. Yace fa hadha al-hadith min a'zami qawaid al-islam, idan kana maganar ma wannan addu'an, idan aka dubi ka'idar musulunci gaba ɗaya, kamar wato don ya shafi tauhidi, al-mustamila ala muhimmatin kasira min usul din, misalinsa a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi ma akhadha, abinda Allah ya karba nashi ne. Al-Imam Nawawi yace innal alam kulluhu mulkun lillah, duk duniya mallakar Allah ce, falam ya'khuz ma huwa lakum, idan Allah ya karba abu bai karbi naku ba, nashi ne, duniyar tashi ce, in ya karba nashi ya karba, bal akhadha ma huwa lahu indakum fi ma'ana al-ariya, idan ma wani abu na hannunka sai Allah ya karba, karka da wato Allah ya kwace min, a'a dama aro ya baka yanzu sai ya ce ba ni, lokaci yayi, aro ne, dan duniyar gaba ɗaya tashi ce, in kaga ka samu da aro ne, dukiya aro ce, lafiya aro ne, duk abin da ka rasa Allah ya karba abin da ya baka aro ne. Sai ce walahu ma a'ta, abin da ya bayar din ma nashi ne, bi ma'ana ma wahabahu lakum laysa kharijan an mulki, karka dauka don Allah ya baka shikenan shi banda shi. Shi yasa ake cewa aro, idan Allah ya baka dukiya ba wai ya baka bane har abada, aro ne. Saboda me? Inna nahnu narisul arba wa man 'alayha, Allah ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani zamu gaji duniya, zamu gaji wanda ke kan duniya. Ashe idan Allah ya baka dukiya tunda kana kan duniya, zai zo ya karbi abunsa, don haka aro ne, ba kyauta ce ba. Ya baka da aro ne, ya baka dukiya aro ne, shine ma'anar walahu ma a'ta, abin da ya bayar din ma har yanzu bai kyautar muku ba, aro ya ba ku nashi ne har yanzu, saboda ka aro ne. Bal huwa lahu subhanahu yaf'alu fihi ma yasha, abinda Allah ya ga dama shi zai. Don haka in ya baka da ya baka aro ne, in ya karba ya karba abin sa, kai kanka ana jira ne lokacin yayi zaka ce. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, kowanne abu yana da ajali. Fala tajzau, don haka kada a same ku da raki mutun ya kasa hakuri. Fa inna man qababahu kadin man qababahu kadin ka fa ajalin musamma, duk wanda Allah ya karba ajalin sa ya kai. Fa muhadun ta'khurihi aw taqaddumihi, ba zai taba yiwa ya zamanto mutun ya jinkirta ko ya samu wucewa adin da Allah ya diba masa ba. Fa iza alimtum hadha kulluhu fasbiru, idan kun san haka to sai ku yi hakuri kawai in ka rasa wani abu, don dole ne dama akwai ranar da za a rasa shi din. Yi fatan ku samu lada akai. Abu na uku da za mu lura da shi game da sakon da annabi ya aika, sako ar-risala kafiya fi ta'ziya, yata tana gab da mutuwa manzon Allah sai ya aika ta'ziya, sako ya wadatar mata ta'ziya. Wato amma mukan daukaka abun da ba daukaka shi ba, saboda haka sai zama ficina gare mu, sai zama ficina gare mu, domin iyakar ta'ziya ita ce abinda manzon Allah yake, kuma wannan karantarwar shine ta'ziya. Amma bai isar ba, kai idan an ma mutuwa a dole sai an yi shimfiɗa ka zo sai ka wuni ma, wani ma zaman rana guda bai isa ba, ku duba fa da akai min mutuwa rana da yazo ya zauna, kaga wai shi ya rena ma zaman da kai nayi ne guda, kuma zaman ma ba shi da asali. Sai ka zauna kwana uku kana tsaki an hana ka tafiya aiki, duk wannan babu shi a sunnar manzon Allah. Sako in ka aika da wannan abin da manzon Allah ya faɗa, ka gama dacewa da sunnar manzon Allah, kuma aka sayi abin da ke aukuwa, idan an zauna gurin ma sai guri yake zauna gulma, ana jiran ka kawo abinci a cinye ai ta shewa kamar ba mutuwa akai ba. Subhanallah, sako yana wadatarwa ga ta'ziya. Abu na hudu, yaushe ne ta'ziya yake farawa? Shi ma hadisin nan ya karantar da mu, da zaran an yi mutuwa ta'ziya ta tabbata, saboda lokacin da ta aiko mu annabi sallallahu alaihi wasallam sakon yarinyar tana gab da mutuwa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mata ta'ziya. Yasa ake cewa ta'ziya ana son sa ne daidai ma lokacin da aka yi mutuwa, tustahabu qabla dafni wa ba'dahu wala tatahaddad, ta'ziya ba ta da iyaka ba lokaci. Wannan shine abin da ke fatawa Islamiya mujallal nabi shafi na 43, ko bayan shekara ne ka hadu da mutum wani ashe an ma rasuwa, Allah ya ji kanshi, addu'an nan ita dai ce. Me ake nufi da ta'ziya? Ka bada hakuri ga wanda aka yi ma rashi, shine at-ta'ziya, wanda shi ma bayanin sa yana cikin littafin insha Allah. Dan haka ta'ziya laysa laha waqtun mukhassas wala ayyamun makhsusa, ta'ziya ba ta da lokaci da aka ware, babu kwanaki da aka diba, bal hiya mashru'a min hin dafni wa ba'da, da zara an binne mamaci ta'ziya shikenan. Idan yana makabarta wane, ai hakuri, ai hakuri, Allah dai ya bada ladan jinya da aka yi. Wannan shine li'adami dalil ala tahdid, cewa ta'ziya kwana uku babu shi, babu hujjarsa, babu hujjarsa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al'ada ce ta haifar da shi, kuma ba duk al'ada ce take zama daidai ba, sai al'ada da ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda yana cikin fatawar lajina mujallal 9 shafin 134, laysa li ta'ziya waqtun muhaddad wala makanun muhaddad. Ibn al-Qusaymin cikin majmu fatawa wa rasailih yace waqtut ta'ziya min hina ma yamutu al-mayyit aw tahsul al-musiba, ta'ziya bata tsaya ga mutuwa ba, musiba in ta samu mutun ana mai ta'ziya, ba da hakuri, da Hausa ana cewa jaji, ka jajanta wa mutun, da Larabci ta'ziya ce ita ma, ta'ziya ta shafi mutuwa, ta'ziya ta shafi musiba ta samu mutun, to da zaran abin ya auku sai kai mai jajan abin da ya same shi. Idza kanat ta'ziya bighairi al-mauti ila an tunsal musiba, ana son ayita da zaran musiba ta auku, saboda kwantar da hankali, wa tazulu an nafsi al-musab, har zuwa lokacin da Allah ya nufa za kai. Amma ayi ta'ziya kusa da mutuwa yafi dacewa, saboda lokacin ne mutum yake bukatar nasiha. Yace wa amma mashtahara inda nasi min qawlihi, banda wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, babu wata addu'a da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta'ziya, shine Ibn al-Usaymin yace akwai mutanen da ke yin addu'a cewa azzamallahu ajraka wa ahsanallahu azaaka wa ghafarallahu limayyitika yace fa hiya kalimatun ikhtaraha ba'd al-ulama wannan kalmomi ne da wasu malamai suka tsara lakin ma ja'at bihi sunna aula wa ahsan abinda sunnar manzon Allah ta zo mana da shi shine mafi dacewa me kalmomin ta'ziya inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib wannan shine kalmomin ta'ziya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da'a bin mutafada Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك